إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah ta'ala da ya saki hada mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na Usman bin Affan domin gabatar da karatun Al-Qur'ani mai girma wanda yau muna 15 ga wannan wata mai albarka wata Ramadan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda ya dace da 25 ga watan 3 shekara ta 2024 a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 61 a cikin wannan sura mai albarka suratul nur kuma ta farkon aya ta 62 fadin Allah ta'ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yastazinu
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم
بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون sani dai lalle su mu'minai na gaskiya allazina amanu billah sune wadanda suka yi imani da Allah wa rasulihi suka yi imani da manzansa sallallahu alaihi wasallam fa idza kanu ma'ahu ala amri jami'in idan sun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani yanayi na taro shine amrin jami'in lam yadhhabu ba sa bari inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake hatta yastazinu har sai sun nemi izinin shi innal ladhina yastazinunaka lalle wadanda suke neman izininka domin su bar inda ake cikin taro ko za su sai wani uzuri nasu Allah ce ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi wannan sune wadanda suka yi imani Allah suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فإذا استأذنوك لباب شاني إذا نمي إذني سكنني أذني أورنك لباب شاني مصبودا ونؤذني ناس الله يكي أذن لمن شيت منهم كيما وندك قداما أذري أشياس كباشي واستغفر لهم الله كنيما مصغافر الله تعالى إن الله غفور رحيم للي الله غفر أني رحيم كوم يجنقين وانا آية الله تعالى أنا قوياما الأمة لكم أصحابي عبد صلى الله عليه وسلم أكروا نفاري لدى بن زمات رد ما أيكي صلى الله عليه وسلم إذن تارو يا هاتف to Allah ta'ala yake ga tsarin da ya kamata mumune su duk mai son ya samu wannan siffa ta cewa shi mumuni ne na kwarai domin innama adatul hasr sani dai mumune na kwarai bi ma'ana cikin wadanda suka ce mumune ne wanda Allah ya rada cewa lalle su mumune ne su ne wadanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan idan suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala amri jami'i a cikin wani taro malamai suka ce kalmar taro din nan ta shafi wurin zama da za a yi domin tattaunawa akan wani al'amari da ya shafi al'ummar musulmi kalmar amrin jami'in din nan ta shafi taro da za a iya yi da sunan huduba ko abin yaki ko wani abu kamancin haka indai annabi sallallahu alaihi wasallam yana ala ta sumu munai lam habu hatta yasta'zinuhu asaban wurin sai sun nemi izinin shi innal ladina yasta'zinuna waɗannan da suke neman izinin ka ilahi ulaiikal ladina yu'minu billahi wa rasuli waɗannan sune waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa saboda bai kamata a ce ana tare da ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga zuwanka sannan kuma idan ya tashi zai sa wani umarni a yi ko yana neman shawararka ko wani labari a wurinka a matsayinka na mabiyi shi kuma a matsayin shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya neme ka baka to shine Allah ta'ala yake فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ إِذَا سَكَنَ مِنْ إِذْنِكَ دَمِنْ سُجِيسِي وَنِ أُذْرِنْ سُ اللَّهُ تَعَالَى فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ هَذَا إِذْنِي غَ وَنْدَ كَغَ دَامَا دَغَ سِكِنْ سُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ كَنِيمَا مُسْغَافَرَ اللَّهِ مَا يَكِي نُفِي دَكَلْمَا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ دَمِنْ بَامَا مَاكِي وَنِي يَزُو يَكَا وَنِ أُذْرِنْ شِ وَنْدَ أُذْرِنْ قَرَمِي نِي بِكَا دَ وَنَّنْ أُذْرِنْ بَاي بَرْتَارَنْ دَ أَنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكِي جَاغُورَنْتَا ko taron da aka zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam to idan sai naci Annabi yake je ka hakan ba za a rasa laifi ba amma sai Allah ta'ala yake tunda kai izini nema musu gafara a wurin Allah wastaghfir lahum Allah inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne rahimin ko mai jinkai sai Allah ta'ala yake la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha kada ku sanya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakaninku ya zamanto kamar kiran da za ku yi wa junanku qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza Allah yana sanne da waɗanda suke janye jiki su sace jikin su huta ana cikin taro ba tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani ba fali yahzari alladhina yukhalifuna an amrihi lalle waɗanda suke saba wa umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su shiga taitayin su saboda ni an tusibahum fitna domin fitna na iya ta same su aw yusibuhum azabun alim ko kuma azaba mai radadi ta same su a sanadiyar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fadin Allah ta'ala la tashadu du'a ar-rasul malamai suka ce yana da fassara guda uku kalmar du'a fassara ta farko ita ce wanda kalmar da ma ya tabadar ila zai kada ku sanya kiran da kuke wa annabi kamar yanda kuke kiran juna abokinka sunan shi Ibrahim Ibrahim kana kiran shi haka amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba kiran shi haka kai hatta da kana iya cewa dan wani shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kiran shi da wannan suna sai dai a kira shi da suna annabtaka ko sunan manzanci ko ni suna dai na girmamawa hatta da alkunya ya halatta a kira shi da shi shine baban wani ana kira annabi sallallahu alaihi wasallam da sunawa Abu al-Qasim ya halatta a ce ya nabi Allah ya rasulullah ya khalil Allah da sauransu amma ba a kiran shi dan kanshi mutum yana ganin ma aiki sallallahu alaihi wasallam yace mai ya Muhammad ba a yin haka amma sai abokinka zaka iya kiran shi da wannan ina ba zan fahimta la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'd shi yasa dubiyo alqur'ani gabaki daya a surori 114 gabaki dai wuri hudu ne Allah ta'ala ya kama sunan manzon Allah shi ma ba kiran shi da sunan ya Muhammad babu duka hikaya ce gami da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so hudu katan amma sauran annabawa akwai annabawan da ba wai ba su da matsayi bane a wurin Allah suna da shi akwai mutanen da aka halakar da al'umma gabaki dai saboda annabi ne yana da matsayi ko ba yana yana da amma domin Allah ta'ala ya nuna ma matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dara sauran sauran kar wani ga cewa dai an yi wannan tsammani ko ba su da matsayi idan kai wata magana da za ka iya kaskanta wani annabi naka musulunci ka rabu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwan shi kai domin Allah ta'ala ce la nufarriqu baina ahli min rusul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir annabi sallallahu alaihi wasallam yace لا تقولوا انا افضل من يونس بمتى او تقولوا لا تفضلوني على اخي يونس كذا كفيفي ثاني اكن دان اوانا يونس ابن متى واي يونس ابن متى شي النبي يونس عليه السلام وان الله يجي وظنوني اذا مغالبا فشي يتفي شي saboda an ya kira mutane musu bi Allah amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kan kufifi dani akan shi me yake nufi akan wannan ba ana nufin kar a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sama da shi bane a ana nufin karkai wata magana da za ta nuna rishin ladabi ko da'a ga annabi Yunus alaihi salam to shi da Allah ta'ala yake la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da kada ku sanya kiran da za ku yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kiran da kuke yi wa junan ku akwai wani mutumin kauye da ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata tambaya mai karfi sai da tuka ma hankalin kowa a cikin su amma lokacin da yazo yazo ya kirayi annabi sallallahu alaihi wasallam irin kiran da aya ta hana amma sahabbai basu ga laifin shi ba domin a lokacin bai sallada bi ba ina ba zan fahimta sannan bai ma musulunta ba kuma hatta da tambayoyi akwai nau'in tambayoyin da Allah ta'ala ya hana sahabbai su yi wa manzon Allah yake fatan a ce a samu wani musulmi amma mutumin kauye wanda shi bai san dokoki ba zai zo ya ma annabi tambayoyi sai annabi ya bashi amsa mu kuma sai mu fa'idanta kowa ya fa'idanta da kowa kenan ko yace akwai abin da mu ba zai yi ba kuma ne tace kaida a rayuwa baka isko mutumin kauye kace zaka mai hukuncin da mutumin birni yake da ba dai bane wani bawa Allah ya zo sai da annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune sai ya ce aina Muhammad ibn Abdullah ina Muhammad ibn Abdullah kuma ba sahabin da zai ga wannan magana amma in hikaya ce za a tambaye shi wa sunan annabi to ya halatta ya ce Muhammad ibn Abdullah amma ba zai kira annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana zuwa sai ya ce a cikin ku wane ne Muhammad ibn Abdullah sai da kowa ya juya kalle shi sai shi mutumin kawai sai suka ce ga aikin wancan da zama yana zuwa sai isko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kai ne Muhammad Abdullahi yace ni sai ce inni sa wa mushaddidun alayka na zo zan ma tambaya amma ba zan tsananta ina fatan kai hakuri dai da Allah ba mutum ga ba ga annabi haka na'am ba za a ga annabi haka ba kuma tsakanin shi da Allah yake faɗa amma yanzu kai dan ka karanci na dubban da ya kamata ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ba na gaba da kai ma a shekaru sai ce inni sa'iluka wa mushaddidun alayka yace zan ma tambaye kuma zan tsananta ma tambaya yace ina fatan ba za ka fushi ba annabi yace je ka sallallahu alaihi wasallam sai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace man alladhi khalaqa as-sama yace Allah ne yace waye halicci kasa annabi yace Allah ne yace waye kafa duwatsu akan kasa yace Allah ne yace na hada ka da idan da ya halicci sama ya halicci kasa ya kafa duwatsu yace tsakaninka da Allah Allahu arsalak tsakaninka da Allah Allah ne ya aiko ka yaji magana ko annabi ya ce tabbata Allah ya ya sake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ya halicci sama annabi yace Allah ne wa ya halicci kasa yace Allah ne yace wa man allazi nasaba aljibala wa ya kafa duwatsu suka kafe yace Allah ne yace wa ya saukar da ruwa yace yace na gama ka da ubangijin da ya saukar da ruwa daga sama ya halicci kasa ya kafa duwatsu yace tsakaninka da Allah Allah ne yace shi kai zan bautawa annabi yace kwari shine yace ya sake irin wannan yace tsakaninka da Allah Allah ne yace mi salloli guda biyar annabi yace haka duka wa'annan rukunin musulunci kowane daga ciki sai ya ma annabi tambaya kaga tambayar fara aitawa da farko to amma kuma idan ya zo sai ya sake wa ya aliji sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa hakuri in kai ne zaka ce na fari ba ya wadatar ba annabi ya ce wa ya halicci sama Allah halicci kasa Allah wa ya kafa duwatsu wa ke saukar da ruwa na hada ka da Allah da ya halicci samai ya halicci kasa ya kafa duwatsu ya saukar da ruwa tsakaninka da Allah Allah ne yake mai azumi annabi yace Allah ne yake sai dai kare sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam me ko hannunka muka baya yana kama hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah na shaida babu ummata da gaskiya sai Allah kuma na shaida kai manzon sallallahu alaihi wasallam mahallin shahidi anan shine zuwan da yayi sahabbai ba sa yin abin da aina Muhammad da Abdullah dan wa autari wa ma suka zo ce ai wane ne yake riya cewa Allah ya aiko shi suka mai suka ce ga yi can to da yazo kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya fasara farko kada ku kira annabi sallallahu alaihi wasallam irin kiran da kuke yi wa junan ku amma zaka ga hatta da annabi Musa Allah ta'ala ya kira shi yace da shi in nistafaituka ala an-nas bi risalati wa bi kalami amma annabi sallallahu alaihi wasallam ko umarni za a yi shi Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal yuharrijul mu'minina ala al-qital ya ayyuhar rasul balligh ma uzila ilayka min rabbik duk abinda za a yankira shi da sunan annabtaka ko manzanci ko wani abu amma ko sunan shi za a kama bamawa amma ba za a kama sunan shi ba sai wurare guda muka ce Allah ta'ala ya ce wa Muhammadu illa rasulun ada khalat min qablihi rusul sai ce afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurallahu shay'a wa sayajzillahu shakir da yazo magana rufe annabtaka sai ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin a can kuma sai Allah ta'ala sai bada yake muhammadun rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari wa hamahu bainahum a can kuma sai aya ta karshe wacce ce suratu muhammad sura ce ta musamman sunan ta suratu muhammad amin suna subhanallah wa amilu sati wa amalu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim kafara an bi'atihim wa aslaha balahum wuraren nan guda kudu kai Allah ya kama sunan shi amma a kira shi da annabtaka kai hatta da zuwa sama da aka yi shi bai ce subhanallazi asra bi muhammadin sai ce subhanallazi asra bi abdi surar da za mu daga a yau suratul furqan sai ce tabarakallazi nazzala alfurqana ya muhammadin ba sai ce mi ala abdihi liyakuna lil alamin nadira duk inda Allah ta'ala ya zo gami da annabi sallallahu alaihi wasallam kinaya yake shi yasa sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya koya musu ladabin zama tare da shi an taba samun sabani inda za a zauna dama za a saba tsakankanin sayyidina Umar da sayyidina Abu Bakar a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wasu jama'a da suka zo wa ya kamata a nada musu shine shugaba sayyidina Abu Bakar yace a nada wani sayyidina Umar yace a nada wani sai Umar yace a sayyidina Abu Bakar ni tunda na faɗa ne ka faɗi wannan kawai so bai ka saba mu yace ba saba bane yace ma aratta illa khilaf yace ma aratta khilafaka kana so ne kawai ka saba mu yace a ba ina so da saba maka ba muryar ta dagu a nan sai Allah ta'ala ya saukar yace ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiyun alim يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض سجن أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون kada ku daga murya ku sama da muryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kar aikin ku ya rushe ba tare da ku sani daga nan sai sayyidina Abubakar yace daga yau ni kuma na alƙawari ba zan yi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai magana irin ta sirri in ya kai yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam wani juna suke kuma iyar shi annabi yake a wurin shi amma duk wannan sarakuntakar da wannan gabaki daya annabtaka tana sama ya san wannan ba shi bane sai ya kai wani lokaci sai wani ya daga ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai kai tsamanin cewa sayyidina Abubakar bai da lafiya ne alhali kuma lafiya shi da to fasara ta farko kada ku sanya kiran da za ku yi wa junan yanda zan kira abokina in ce Musa ko Ibrahim ko Suleiman zo mu gana ko na abu annabi wa ya masa fasara ta farko kenan fasara ta biyu la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha kada ku sanya kiran da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wa dayan ku kama kiran da sashen ku zai yi sashen ku misali idan nace aran ma ina son mu gana wani lokaci kake da dama sai ce to bari ko gobe ko jibi ko in an jima annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bayyana in yace ina son mu gana kowa ne zo to aje aikin komi zo wurin nan annabi ina ba za ku yi kiran ku ka ku kira shi kamar yadda kuke kiran juna in shi ya kira ku kuma karbawa shi ba a yi mishi irin karbawa da ake ba saura ina da aiki kaza duk aikin ka in annabi ya kira aje tau da taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha fasara ta biyu shine kada ku kuskura ku sanya addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam gare ku ta zamanto kamar addu'ar da sashen ku yake wa sashi ita kuma tana da harshen guda biyu addu'a ta alheri da annabi zai da kuma bakar addu'a da annabi zai annabi yakan jima kafin a ce annabi yayi wa wasu mutane bakar addu'a yana yi amma sai an kai makura kuma ba shi aka taba ba sai in an taba addinin Allah shi yasa wani ba Allah da yazo yana yaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa idza ghadibta fa innama hiya ghadbatun fil haqq la bughd wa la shahada wa idza rahimta fa anta ummun aw abun hadani fid dunya huma ruhama yace wa idza ghadibta in kai hushi ya ma akira Allah fa innama hiya ghadbatun fil haqq kai hushi ne dan an take gaskiya kana kokarin ka zakulo gaskiya ancinta la bughdun wala shahadaw ba kiyayya bace ko adawa ba baka yi fushi da wani yace kuma wa idza rahimta in ka tashi tausayi fa anta ummun aw abun ai fa anta ummun wa abun kai zama kake matsayin uwa da uba yace hazani fi dunya wa annan guda biyu uwa da uba ummu rahma ummu rahma in ana neman masu tausayi to su ne to haka manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi in addu'a bari mu fara da yi mamutun addu'a akwai mutane da suke zuwa su ya rasulullah yi mu da addu'a to kada ku damu annabi sallallahu alaihi wasallam da neman addu'a domin addu'a shi ta sha bamban da sauran jama'a nema a wurin shi ba laifi bane sahabbai suna neman annabi ya musu kuma suna nema a wurin sashen su wani yace wani zakai bulaguro da Allah kar a manta da mu daga cikin a cikin addu'a wannan sunna ne wani in an kare kaza ayi mana addu'a wannan sunna ne ba laifi bane ina ba zan fahimta to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam nauyi da yake kai shi bai kamata su matsa mai ba in abu ya taso to in yi addu'a to kuma kamar an sa wuka an yanka ne kai sai Allah ki karba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo yakin ahzab shekara ta biyar kenan bayan hijira matsala ta kai matsala kowa yana jin wahala ga yunwa ga sanyi ga kaza Jami Abdullahi da ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam sai fahimci lalle annabi a jigace yake annabi ya sha wahala ana cikin aiki rami ne ake tonawa sai a dauki metar biyar sai a nemi mutum goma sai a ce wane da wane da wane ku daga nan zuwa nan ku za ku tona shi ku da wannan ga tsawo ga fadi ga zurfi haka aka raba annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi da aka zo sai ce a samu wani mutum tara aka zo aka yi shi muhaddisi sallallahu alaihi wasallam kuma abinda zai ba ku mamaki ana yi aka samu wani dutse da ya gagare kowa sahabbai suka yi ya gagare su amma wallahi ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yace ina dutse haka yace kawo mabiyinka annabi sallallahu alaihi wasallam yana amsa da yayi bismillah ya kafara ya biki dutse na sai rabe uku yana sake yin kafara da ya biki wancan bangaren sai gashi ana hudda shi ya farfashe ana fitar da shi hannun shi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik yace ban taba jin wani abu mai laushi ba in hannun manzon Allah. Amma kuma aka zo wurin aikin ƙarfi, abin da ya gagari kowa kuma sai shi Ali da Abi Talib ya ce an taba zuwa yakin da ya gagari mu, yace gabaki ɗaya mu zuwa mu kai muka laɗi a bayan Annabi. To in kana so ka san waye Annabi, bari a gaya ma Ali wace bakinta ne. An taba zuwa wani yaki kofar gari, a da gari ake sai a kewaye shi da katanga, shi ake ce ma ganuwa, wanda ba mutum ba ya iya shiga sai a mai kofa guda ɗaya. Ana cikin yaki, garkuwa da ake kare takobi da mashi ta Ali bin Abi Talib ta kai kusan me bai baya kyauran garin Ali ya doka yake karewa shi. Amma mai irin wani kai yanzu ko wani masallaci ne yana dauka kai ke shi barantana kyauran gari. Amma da kanshi ya ce idan yaƙi ya yi yaƙi tsanani ya tsanani, ya ce kowa ya ce sahu ake koma bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Da ƙarshe Allah ta'ala ya ba mu nasara a hannun shi. To ana cikin irin wannan yanayi, Jabir ɗan Abdullahi ya kalla sai ya koma gida, sai ya ce ma matar shi me ke da kai a gidan nan, ta ce muna ɗan gari ɗan kaɗan na alkama, ban da shi ko ba komi. Sai wannan akuyar ta mu, sai ya ce to bari in yanka akuyar nan. Yana zuwa ya yanka akuya ya hedi ya ce a dafa, sai ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam kusa da kunnen shi ya ce ya ma'aikin Allah an yi abinci a gida, abincin nan ba zai wuce mutum biyar ba, don haka mu je tare da kai. Ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi ya ce to menene abincin? Ya ce nama ne aka dafa, amma yanzu za a je a yi fankasu ko kuma biredin da za a yi. Sai Annabi ya ce koma da gaugawa ka ce kar a kuskura a kwaba garin nan sai na zo. Yana zuwa kuma iskota ya ce kar ki kwaba wannan garin da za a yi fankasu ko biredi sai ma'aiki ya zo. Sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su a nan da shi da Jabir ta Abdullahi. Yana zuwa ya ce ina garin? Aka ce gashi. Ya amsa ya hura cikin garin nan ya yi addu'a ya ba ta ya ce su ba ki kwaba. Aka kira mata na anguwa suka zo. Garin ɗan kaɗan wanda suke gani ita za ta iya yi, ake yi ana yi me yake suna kamar kubza, ana yi ana ajewa, garin da ya kasa karewa. Abinci ya dahu, Jabir ɗan Abdullahi ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah abincin nan ya kare mu je. A iya tunanin shi hira ce suke tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kawai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a wane ne bai ci abinci ba sai kowa daga hannu. Shi kuma ya ce wa Annabi da shi da shi. Aka samu mutum dubu ɗaya. Haka Anas ya ce mutum dubu ɗaya waɗanda ba su ci abinci ba suna jin yunwa. Annabi ya ce ku biyo ni. Jabir ya ce akuya ɗin cewa Annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam. Ya akuya ɗin ce ya ce ku tawo ni. Aka zo gidan Jabir ɗan Abdullahi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo. Aka kawo. Faranti ake kawowa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki hannun shi mai daraja ya sa, sai ya dauko sai ya zuba, sai an kare sai ya dauko miya da kanshi sai ya zuba, sai ya ce a ba wa wancan mutum goma goma. Suna ce ana ta ya Rasulullahi ka ci abinci, yana ce a su ba sani ba cewa zuba wanda yake shine albarka. Aka ci aka kare wa'annan mutane, Annabi ya ce kowa ya koshi. Aka ce eh, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga nan sauran ya za a yi da shi. Yanzu suke tambaya Annabi waya za a yi da sauran. Annabi ya ce ku raba makwabtanku sallallahu alaihi wasallam. Addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam albarka. La taj'alu du'a'ar rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. In yi addu'a shikenan. An taba zuwa wurin da babu ruwa, salka guda ɗaya ce aka rasa ya zahi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya duki ya sannan da yake tahiya da wannan ta tsakiya. Annabi ya sa haka a tsakiya. Annabi ya addu'a sai ga ruwa yana zuba. Annabi ya ce kowa ya sha. Wani ma ya ce ya Rasulullahi janaba gare ni. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki ka je kai wanka. Kowa aka sha aka yi wanka saboda ni addu'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi ne anan Allah ta'ala ya ce la taj'alu du'a'ar rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dan. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza. A yaqin ahzab da akai sahabbai suna tsaye tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ka duba Jabir da mushi shine Annabi ya gani da alamun yunwa a jikin shi. Annabi ya magana amma ya je wannan a kodar su kuma idan al'amari ya girma to za a samu nagari da banza. To sai zaman to munafikai da suke zaune a Madina su ne suke sace jiki su kowa ya je gidan sherife suna cewa ga can Qurayshawa sun shirya muna jin yunwa, ya za a yi da yunwa kai yayi? Sai Allah ta'ala ya ce qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza. Waɗanda suke janye jiki su sace jikinsu a ɓoye su bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin aiki da riskiyali shi Allah ta'ala ya san su falyahdari alladhina yukhalifuna al-amri shi lalle wadanda suke sabawa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su shiga taitayin su me yasa an tusibahum fitna ai Allah tusibahum fitna dan kar fitina ta same su menene fitina malamai suka ce zaygun fil qalbi Allah ya jarbi mutun da kaucewa a cikin zuciya mutun ya rinka shi kuma anya akwai Allah wallahi idan har mutum yana wasa da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana iya jarba shi da irin wannan shi yasa Abdullahi Abbas da yazo yana fassara al-sibu fitna yake al-fitna ash-shirk Allah zai jarabi mutum ya rinka ganin cewa Allah bai ishe shi ba a ce ga abinda Allah yake so gani a'a ba zai iya tsaya ga Allah kadai ba sai ya hada da boka an tusibahum fitna aw yusibahum azabul alim ko kuma azaba mai tsari ta same su a gobe kiyama shi yasa duk abin da aka ce sunna ce ko baka yi ta baka kamata izini karka izini akwai wani mutum babban mutum ne a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ida ganin shi wanda ya manta cewa iya girman ka a wurin Allah shi ne girma domin duk girman da kake da a duniya kana kan mukamin ka abu ɗaya ne ba za a rasa sai a ba wani mukami shine ne rai wallahi ko yau aka rantsar da kai ka kama mulki kai komi daga an rasa rai a ran nan sai an nemi wa zai gane ka shi kuma ran nan yana wurin Allah me zai hana ka nemi girma a wurin Allah inna akramakum indallahi atqakum mutumin nan dabino ne aka aje a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai doka yake ci da hannu abu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi kulbiyan ne ne ci da dama yana ganin shi babba ne ya sa ce mai ci da dama kamar Annabi ya mai gyara sai ce lasu ba yace la astati afwan la astati bana iya Annabi ya san girman kai ne yake sai Annabi ya ce lasu ba ta Allah ya sa ka kaiya sahabi ya ce har ya bar duniya bai isa daga hannun shi na dama ba wanda da hannun yana yi bai isa daga hannun shi ba zuwa bakin shi shi yasa idan abu ya zama sunna ne ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to yi kokarin ka baran ka hakuri kai in baka ci nasara akan ranka ka aikata ba to kaka yi izini kar kai akwai sahabbai bibiya masu ke menene sunna su shi me sunna domin su su kai akwai sahabin da in ya ga wani abu ko bai san hikimar shi ba ba ruwan shi zai Imam Ahmad shi ya kira da suna Imam Ahmad me yake suna Ahlus Sunna wal Jamaa Imam Ahmad yace ina karatu na wata ran sai nazo na karanta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisi ingantacce ya tabbata Annabi yana son kabewa kabewa ne wannan yace da kwata-kwata shi amiya in aka sa kabewa ba ya ci yace amma tunda ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin kabewa yace shi ma sai maida ta yace yana ci ne dan neman lada ba dan wannan ba yace da ƙarshe sai zama a kayan miya ba abin da yake so in kabewa wannan ɗabi'a ce ta mutum kawai ba wai cin kabewar sunna ne ba amma dai tunda Annabi yana yi ma sani ina fata mun fahimta kaga wannan mu'amala ce ta yau da kullum to barantana idan ka zo duk abin da aka yi tabbata sunna ne to Allah yake fali hazari allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim Imam Malik Imam Darul Hijra wata rana yana zaune sai wani mutum ya shigo masallaci sai yace ma Imam Malik yana tambaya sai yace bismillah sai yace ar-rahmanu alal arshi stawa kaifa stawa ar-rahmanu Allah mai rahma alal arshi stawa ya daidaita akan al-arshin shi yace Allah ga mata malam yaya Allah ya daidaita akan al-arshin shi sai Imam Malik yace al-istiwa'u ma'lum kalmar Allah ya daidaita akan al-arshi da larabci sananne ne a duk wani balarai shi wanda ya san larabci ya san kalmar istiwa daidaituwa sananne ne sai yace wal kaifu majhul amma yaya Allah ya daidaita akan al-arshin nan majhul ba wanda ya sani domin Allah bai gai ba Allah bai gai sai yace wal imanu bihi wajib imani da yanda annabi ya bar al'amarin wajibi yace wa su'alu anhu bid'ah in wannan tambayar bid'a ce sahabbai ba su tambaye annabi ba annabi bai tambaye Allah ba yace wala araka illa mubtadi'an yace bana ganin ka sai ne kai dan bid'a ne yace ko da shi ga masallaci yayi waje abinda annabi bai tambaye Allah ba sahabbai ba su tambaye annabi ba kai ka zo ba tabi'ai ba su ba kai ka zo ka ce zaka yi wannan tambayar shi yasa a kowane lokaci idan aka zo aka ce abu ya tabbata annabi yayi sallallahu alaihi wasallam zaka iya yi sai ka samu ladan in ya zama wajibi ne to yi kokari kai domin in ba kai ba za ka samu zuri in kuma sunna ce to yi sai ka samu albarka ina ba zan fahimta. To shi Allah ta'ala yake fa liyahzaril ladina yukhalifuna al-amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Ala Allah yake ku saurara. Inna lillahi ma fis samawati wal ard. Lalle na Allah ne ma fis samawati duk abin da yake cikin sammai. Wal ard duk abin da yake cikin kasa na Allah ne. Malamai suka ce khalqan wa tadbira. Allah shi ya halice su, shi yake gudanar da su, wa mulkan kuma mallakar Allah ce. Nashi ne shi yake gudanar da su. Akwai abin da yake naka ne amma wani yake gudanarwa. To shi Allah ba wannan. Sama da ƙasa nashi ne, kuma shi yake gudanar da kayan shi, kuma shi ya san me ya suke ciki. Shi za su ka ce khalqan wa tadbiran wa mulkan. Mallakar abin da Allah ne, kaga saman nan da mala'ikun da suke ciki na Allah ne. Ƙasai da abu halittun da suke ciki na Allah ne, shi ya halice su, shi yake gudanar da su. Sai Allah ta'ala ce kad ya'lamu ma antum alayhi, Allah ya san halin da kuke ciki. Malamai suka ce wannan kalma ce ta tahdidi. Riwana waɗanda suke ɓoye sharri a cikin zuciyarsu sani Allah ya sani. Waɗanda suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma su janye jiki Annabi ana taro da shi. Ai asalin ayoyin kenan ko? Annabi bai gansu ba amma Allah ta'ala yake kad ya'lamu ma antum alayhi, Allah ya san halin da kuke ciki. Wa yawma yurja'una ilayhi, ranar da za a mayar da bayi zuwa ga Allah. Fa yunabbi'uhum bima amilu, Allah zai ba su labarin abinda suka aikata gabaki daya. Wallahu bi kulli shay'in alim, Allah ta'ala masani ne gami da komai. Allah zai ba kowa labari dalla 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 gami abin da aikata. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman, ba wani daga cikin ku face sai Allah ta'ala yayi magana da shi kai tsaye. Laysa bainahu wa bainahu turjuman, ba mai yi wa Allah tarjumar magana shi, ba wanda Allah ta'ala zai sa idan Allah ya magana ya ce ga abinda Allah yake nufi. Abinda ka faɗa Allah ya sani, kuma ya ji abinda Allah ya ga za ka ce. Laysa bainahu wa bainahu turjuman. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddama, in adam ya dubi dama shi ba abinda yake gani sai abinda ya aikata na alheri. Wa yanzura an ash'ama minhu, in ya duba dama shi hagun shi ba abinda yake gani sai abinda ya aikata na zulmi. Wa yanzura tilqa waji fala yara illa an-nar, idan ya dubi gaban shi kai tsaye ba abin da yake gani sai wuta. Annabi yace fattaqun nar wa law bishi itama, ku ji tsoron wuta ko da ta hanyar saraka da bari da bino ne. A wani hadisin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutum daga cikin kufaci sai Allah ya magana da shi. Allah zai magana da kowa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai bayin Allah da suka yi laifi a nan duniya a ɓoye, ba wanda ya sani sai Allah. Amma da suka tuba na gaskiya, Allah ya suturta su a duniya, ba wanda ya gani kuma ba wanda ya ji. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a gobe kiyama Allah zai keɓance da su, zai ce bawana a rana kaza, a wuri kaza, kayi laifi iri kaza, na suturta ka, ba wanda ya gani ba wanda ya sani. Zai ce Allah an yi haka. Allah ta'ala zai ce a yau ma na suturta ka, wuce ka tafi aljanna. Shi yasa wani mai hikima ya ce rufin asiri sai Allah. Rufin asiri sai Allah. Allah ka rufa mana asiri duniya da kiyama. Shi yasa ya tabbata a cikin hadisi ingantacce daga cikin addu'o'in da annabi yake yi, yana cewa Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma astur awratina, ya Allah ka suturci al'auranmu. Allah ka rufa mana asiri. Wa amin rawatina, ya Allah duk abin da zai tsoratar da mu ya Allah ka kare mu da shi. Addu'a wacce kai wannan, in Allah ya suturta ma ya rufa ma asiri duniya da kiyama, ai shikenan an wuce. Mun zo ƙarshen sura, zamu shiga suratul furqan. Bismillah.
Bismillahir rahmanir rahim. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
wannan sura suratul furqan sura ce makkiya, bima'ana ta sauka garin makka kafin hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Tana bayani ne akan abubuwa ginshikin da take magana akai abu uku ne. Bayani akan Al-Qur'ani, cewa magana Allah ce daga wurin Allah ne, dokoki ne na Allah. Bayani akan gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma gaskiyar sakonnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, da kuma bayani akan makomar duk wanda ya bi manzo Allah, da kuma makomar wanda yake bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma bayani akan tashin kiyama da Allah ta'ala ya tarihi cewa lalle za a tsaya gaban Allah. Wannan abubuwa guda uku shine gimshikin abinda wannan sura take magana akai. Allah ta'ala sai ce tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Albarkar Allah ta yawaita. Wani ne wannan? Allah ta'ala ce alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi, wanda ya saukar da al-furqan, littafin da yake rabi tsakankanin ƙarya da gaskiya, musulunci da kafirci, ya saukar da shi gawa ala 'abdihi, ga bawanci, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yayi haka ne li yakuna lil alamin nadhira, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to mai gargadi lil alamin, ga talikai gabaki daya. Alladhi lahu mulku samawati wal ardh, wanda ya aiko manzo Allah ya saukar mushi da littafi, shi yake da mulkin sammai, shi yake da mulkin kasai. Walam yattakhidh waladan, bai riki da ba, bai da da, bai da jika. Walam yakul lahu sharikun fil mulki, bayan da babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin mulkin shi, a ce rabi na Allah ne ko bangare kaza na wani ne, babu wannan. Wa khalaqa kulla shay'in, shi ya halicci komai. Fa qaddarahu taqdiran, kuma Allah shi ya tsara komai a yanda ya kamata ya halicce shi, shine fa qaddarahu taqdiran. Fadin Allah ta'ala tabarakal ladzi nazzala al-furqan, al-furqan shi ne al-qur'ani, domin da al-qur'ani ne mutum zai iya sani me Allah yake so, menene Allah baya so. Sannan al-Qur'ani ne zo ya bayani akan musulunci, ya bayani akan kafirci, ya bayani akan mu'minai, ya bayani akan waɗanda ba su ba. Qur'ani shi ya muna bayani akan duniya hakikarinta ya take, sannan kuma lahira ya take. Kai rayuwar nan ma da kake ci ba abin da ya zo ya takaita ma rayuwa, ya bayyana ma ita irin al-Qur'ani. Allah ta'ala sai bayani akan rayuwar al-Qur'ani, rayuwar duniya gabaki daya, sai ce la'ibun wala, wasa ne da kuma wani ji. Aka buga ma duniyar nan gabaki ɗanta, yadda yara suke zuwa su yi ɗan ɗaki ɗan ƙarami, wannan ce ga ɗaki na, wannan ce kaza. Daga rana ta faɗa sun bar ɗakunan sun yi komi da komi, an wuce wannan wurin, to wallahi haka za ka gama rayuwa. Daga mutuwa ta zo kamar faɗawar rana ce a wurin yaro, kai ba an gama. Ɗan lokaci ne ɗan kaɗan. Annabi ya ce al'umma ta gabaki ɗaya tsawon shekarunsu 60 ne zuwa 70, ɗan kaɗan suke tsallakewa. To ga wanda ya shekara 1000, yau an yi sama da shekara 10,000 baya annabi Nuhu alayhi salam, shekaru irin na dacal, shekaru masu albarka da Allah ta'ala ya halitta, sai da ya shekara 40 tukun ya zama annabi, ya yi wa'azi da da'awa ta shekara 1000 ba shekara su. Falabisa fihim alfa sanatin illa 50 am, malamai suka ce bayan tufani aƙalla annabi Nuhu ya rayu shekara 100 tukun ya bar duniya. Amma yanzu ina yana ina, to ba annabi Nuhu shine farkon manzo ko? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na ƙarshe. Hijirar shi ma daga Makka zuwa Madina yau shekara 1445, tafiya ake yi. Shi yasa malamai masu hikima suka ce da in kana so ka huta kuma kar ya zama ka kwari kanka, to kai abu biyu kawai shine ka fifita abinda Allah yake so akan abin da kake so, sannan kuma kai kokarin gina wa kanka lahira kafin ka bar duniya. In kai wannan an wuce wuri, sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sauran sahabbai, mu dauka dai khalifa na farko, ba shi wani sayyidina Abubakar shine farkon namiji da ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aka yi shekara 23 tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya rasu, ya yi shekara 2 da wata 6, 23 ga shekara 2 nawa kenan? 25. Malamai suka ce gabaki ɗaya 20, shekara 26 sayyidina Abubakar yi a cikin musulunci, amma ya samu matsayi a wurin Allah tun da ya shiga cikin kabarin shi a cikin ni'imar aljanna yake har ya zuwa yau. Kuma za a tashi a hilin kiyama, ya tashi babban mutum a wurin Allah, kuma ya tashi shiga gidan aljanna har abada. Wahala ce ta shekara 26 kacal, a ce tun da ya imani sallah yake tsawon shekara 26 bai dina ba, yanzu shekara shi nawa da shiga kabari? Sama da shekara 1400 yana cikin kabari. Annabi ya ce alqabru rawdatun min riyadil janna, kabari wani dausayi ne daga cikin dausayin aljanna.
da ni da kai muke gani mun zo mun bude rami dan karbi Musa mutum wallahi mumuni ana budewa aka lafsa shi kabari zai zo a lokacin da aka sa shi an gama rufewa sai a tare shi karan takalmin mutane suna tafiya domin a nuna mai da alaka shi da duniya ta yanci amma mai imani za a zo a tare shi a mai tambayoyi guda hudu waye ubangijinka zai ce Allah me addininka zai ce musulunci me wane ne annabinka zai ce annabi Muhammad za a ce me aikinka zai ce nayi imani da littafin Allah kuma na karanta shi sai a bude mishi guda me imani sai firgita sai a ce kwantar da hankalinka da baka amsa wannan tambayoyin ba da wannan ce ba ko baka amma tunda ka amsa sai a rufe sai a bude mishi kofar aljanna idan aka bude haskenta da sanyinta da kamshin aljanna zai rinka shigowa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai a buda mai kabari madda basari iya ganin shi yanzu da a cikin mu wake ganin mai akwai ta ba mai gani amma akwai mai ko babu akwai to shi ma mu ne akwai iya bangon kabarin shi amma ganin shi bai sai ga iya bangon kabarin shi sannan Allah ta'ala ya aiko bawon Allah kyakkyawa da fararen kaya ya zo ya shigo cikin kabarin shi zai ce waye kai zai ce ana amaluka salih ni ne ayyukanka na gari me ka zo yi zai ce kai dai ni Allah ta'ala ya turo ni in zo in rinka ma hira domin in kai bai ma kewa hakiya mata tsaya duk wanda a ɗan shekarun da kai a duniya ne za ka samu wancan shi ne Allah ta'ala yake bayani game da alqur'ani nan da Allah ta'ala ya mana bayani akan rayuwar duniya alqur'ani shi ne ya zo ya fayyace mana tsakanin ƙarya da gaskiya da musulunci da kafirci da rayuwar duniya da kuma ta lahira tabarakallazi nazala alfurqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira Allah ta'ala yake albarkar Allah ta yawaye malamai suka ce albarkar Allah kowa yana ci da musulmi da wanda ba musulmi ba da dan adam da dabba kowa yana ci albarkacin ubangiji albarkar da Allah yake saukarwa ɗaya daga cikin ruwan sama idan ruwa ya zo manoma su wanda ma baka da noma kai ko a ce baka da komi ai za gari zai sanyi za ka yi daɗi haka ne ko haka bane sannan masu noman za su yi noma abincin da da yake da tsada yanzu zai dawo da arha ka ci albarkaci ko baka ci ba ka ci sannan sai Allah ta'ala yake in wannan ya sauka Allah ta'ala yake akhraja minha ma'aha wa mar'aha sai Allah ya saukar da ruwa daga ciki sannan kuma ya fitar da tsirran da mutane za su ci da kuma abin da dabbobin su za su ci kaga dan adam ya shuka ya samu albarka dabba ma kuma ta samu abin da za ta ci dan haka alherin Allah ya roci komai ya roci kowa ya roci koina da yace ala abdi Allah ya saukar da alqur'ani ga bawan shi malamai suka ce duk wata bauta da za a danganta ka ga wani kaskanci ne in ba Allah ba amma dangantawa a danganta ka ga Allah to ɗaukaka shi Allah ya ce kai bawan shi ne Allah ya da kai bawan shi ne wallahi daraja ce amma duk wanda ba Allah ba to bai kamata ka zama bawan shi kana yi zamantowa mabiyin shi kana yi zamantowa dan gidan shi kana zamantowa yaron shi amma bauta abin da ya kamata a yi wa Allah haƙƙin Allah ne ba a yi wa kowa sai Allah ina ba zan fahimta shi ne Allah ta'ala ya ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira zaben shi a ce shi ne bawan Allah aka sauka mishi da wannan littafi wannan kadai ya isa daraja kuma domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto lil alamin nadira mai gargadi ne ga mutane gaba kiya kalma alamina anan ana nufin jinsi shine al insu wal jin amma sauran mala'iku da sauran su suna shiga kalma al alamina da Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi rabbil alamina ubangijin talikai sammai da kasai annabi bai zo dan yayi wa duniya wa'azi ba sama ta daya sama ta biyu a ya zo ne dan yiwo mutane mutum da aljani wa abin da ake nufi da alami da adar sakalai mutum da aljani wa mi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi ne zuwa ga mutane gaba kidiya ya turo shi zuwa ga aljanu kuma har a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu aljanun da suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka je suka isar da sabon shi Allah ta'ala ya ce wa annabi ga ya musu kul uhiya ilayya annahu sama'a ha nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba mi aiki shi yahdi ila rushdi fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada yanzu bayan su sun gai wannan sun yi imani ba dan suka tsaya ba sai suka tashi kare suka samu mutanen su suke yi musu wa'azi Allah ta'ala ce wa iz sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una qur'ana falamma hadaruhu qalu asitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munziri ana nuna mana lokaci yayi za mu tashi allati lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada karatu kama ida Allah ta'ala kai abinda muka tsada dai Allah ta'ala ba mulada abinda muka kuskure Allah ku sake ya fi mana
Assalamu alaikum wa
rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Abun da akwai shugabana da na sojoji na da hakika ko sabbi ko kwanjan ya aiko da gudunmuwa zuwa wannan tafiye da muke yi wanda ya sha da wani gida na sata wa farantari
menene gaskiyar magana cewa idan mutum ya karanta suratul ikhlas kamar ya sarki alqurani ba haka magana yake ba hadisin da yazo ingantacce daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutum da ya karanta suratul ikhlas so uku shi kuma yana magana so daya so uku Allah zai bashi lada kamar ya sarki alqurani domin annabi ya yi ta'dilu sulusul qur'an magana falala ba magana lada ba ina ba zan fahimta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi duk wanda ya karanta harafi daya na alqurani yana lada goma to bayan da zai mutum ya karanta sama da harafi 6000 kai ka karanta harafin da bai wuce 60 ba kace ka kai ladan shi abinda ake magana falalan qulhuwallahu ake bayani akai sannan duk wanda ya karanta qul ya ayyuhal kafirun so hudu shi ma Allah ta'ala zai bashi lada bangaren falala kamar ya karanta alqur'ani ga bakiya ina ba zan fahimta wannan akwai mutakan kanin fil jazai malume suka ce lafil ijza yana da kyau mutane su bambance wannan yana nuna maka falalan qul huwallahu ahad kuma abinda yake nuna ma saboda abinda ta doka mai nauyi ne tauhidi ne sai tsantsance ubangiji ne da bauta kade ta Allah ce akai qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga ya musu cewa Allah shi dai ne Allahu samad wanda kowa yake da bukata a wurin shi shi ko baya da bukatar komai a wurin kowa shine samad as-samad kenan lam yalid wa lam yulad bi aifa ba aife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani warin Allah za ce wani tamkar Allah yake yana biyan bukata kamar Allah yana iya yi kamar Allah babu wannan da fadan fahimta dan haka falalar a wannan yake nuna wa sannan ita kulli ayyul kafirun musamman kuma mu rike wannan in ka zo yin barci ka kara ta a cikin addu'o'inka na barci annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yazo yin barci a matsayin shi na musulmi ya karanta qul huwallahu so uku falaq so uku nafi so uku ya tofe jikin shi sannan ya karanta qul ya so daya Allah ta'ala zai rubuta mishi bara'a daga shirka da kuma mashirkai gabaki daya bi ma'ana da zai rasu a wurin wannan yana da garanti a wurin Allah cewa bai rasu yana da matsala ta abin da ya shafi addini shi shi yasa al'umma annabi tana da takaitattun shekaru amma sai Allah ya ba mu ayyuka kadan masu lada da yawa ina ba za mu fahimta wallahi a'lam ya halatta mutum yayi mai tambaya yake cewa ya halatta mutum yayi sallar nafila raka'a hudu zaman tahiyya guda idan qiyamul layli ne ya halatta amma lokacin da yake jam yake sallah shi daya an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma idan yazo akan tarawihi ko kuma qiyamul layli malamai suka ce abin da ya kamata shine aiki da wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatul layli masna masna sallar dare biyu domin a lokacin da zaka ja mutane kai raka'a hudu yanzu karfinka ne kai kake aunawa lafiyar jikinka ce ka sani amma baka san waɗanda suke tare da kai ba annabi ya ga ma ɗaya daga cikin sahabbai shine mu'az yace idan kana jan mutane sallah ka takaita idan kana sallah kai ɗaya ka ja kai tsami tsawo kuma kalmar takaita ba tana nufin cewa mutum yayi burabura a wuce ba wanda har haka ta bayu aka samu wasu marasa kirki daga cikin mamu suke ma wasu limamai suna a wani gari ba a garin nan ba na samu wani limami da ake ce ai wani mu da muka je fijo an kare sai muka je wurin masjid kaji wannan magana yanzu limami kake magana fijo me ya haifar da wannan shine wasu ne suke jin sallah da gauga kuskure ne dan shi yayi kuskure ai ba a gyara kuskure da kuskure
kuma in akwai wani malami wanda kuke gani sai ku iya sa malami dan uwan shi je mai nasiha ko ya mishi wani abu makamanci haka amma sa ma malami suna rishin da'a ne ba daidai bane kuma kai ma ka zo ka ce zaka ja tunda kana ji da karfi wannan ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai ja mutane sallah ya sa akwai mutum hudu tare da shi haka hadisin Mu'adh dan Jabal ya tabbata akwai gajiyayye shine da cijo mai shekaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mara lafiya akwai mai bulaguro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai zalhaja mabukaci akwai mara lafiya akwai gajiyayye shine mai shekaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai na uku wane muka ambata mai bulaguro annabi ya ce zalhaja mai zalhaja malamin su ce ba maki wani a cikin sallah cikin shi ya murza ko wani abu makamanci haka amma in kai ne zaka yi sallah gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba tashi a qiyamul layli shi daya raka'a farko ya karanta baqara gabaki daya ya karanta suratul nisa'i ya karanta ali imran wani zai ce haka kwarai haka annabi bai karanta baqara ya ali imran ba tukun yayi nisa'i ya karanta baqara ya karanta nisa'i tukun ya karanta ali imran ina ba zan fahimta idan a sallah ne wani lokaci shi yasa malamai suka ce idan da mutum yana karatu wasu ayoyi za su cije mishi yana iya tsallakawa ya je wani wuri to annabi ba cije mai ba ina ba zan fahimta amma ya karanta baqara ya karanta suratul nisa'i tukun ya karanta ali imran a raka'a ta farko kuma a gidan shi kadai a lokacin da yake wannan sallar ko mata shi ba matar ta bi shi wannan sallar dan mata ba sa iya wannan sallar Abdullahi da Abbas ne kwana a gidan yace muna sallah tare da shi da ya kawo bakara ana zuwa yace in ya kai aya ta 100 zai duka aka je ya wuce ta 100 yace to in ya je dai karshen bakara sai wannan yace hatta hamamtu bi amri su'in yace har sai da so in yi wani mumuna abu sai ba su ce me sai yace na so in zauna kyali shi sallallahu alaihi wasallam dan haka in zaka yi sallah tare da jama'a sai ka lura akwai masu rauni kullun hukuncin masu rauni su ake dubawa in sallah ta kama ka a gida kai zaka yi ai in aka kare tarawihi shari'a ta baka dama kana yin raka'a biyu da daddare a gidanka akwai hadisi ingantacce raka'a biyu kana iya bayan wuturi kana iya yi to zo nan kazo kana iya yin izhibiyar sai ka hada sai kai sallama ba shi kenan ma bismillah wa alaikum salam wannan yake cewa malam akwai wata falala ta musamman ne ga wanda ya rasu cikin watan Ramadan akwai arziki ne wallahi musulmi ya rasu cikin watan Ramadan wallahi ba karamin arziki bane Allah kyautar karshen mu sanya aljanna ce makoman mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ranar farko ta Ramadan daga tazo gullikat abwabin nira bitashdid haka annabi yace gullikat za a rufe dukkanin kofofin wuta wa futtihat abwabul jannah za a bude dukkanin kofofin aljanna shi a matsayin shi na mai imani kofofin aljanna gabaki daya iske a bude na wuta a rufe ina yi haka ake kyautar mai ba a yanke mutu hukunci kai tsaye a ce dan aljanna ne amma yayi kyakkyawan karshe ina ba zan fahimta wallahi a'lam menene hukunci mai azumin da aka cire ma hakuri bai halatta ya hade jinin da yake zuba tare da shi ba idan kuma ya zamanto dole sai an mai allura wanda zai zama hadda ƙarin ruwa ko ƙarin jini ko na makamanci haka misali za a mai serum to azumin shi ya kare amma dan dai a mai a hudda mai wannan din hakuri kai hudda hakuri baya hudda kare azumi to sai dai zai zamanto jini zai ta zuba ai kuma ko ba azumi kake ba ba za ka hade jini haka ne kuma haka bane dan haka wannan baya kare azumi amma idan likita ne yace to ka aje azumi to sai ka aje daga baya sai ka rama domin anan ana fasalu ahlul zikri ne su wai ahlul zikra nan likita yawa menene hukuncin kushe halittar Allah idan halitta ce ta Allah ba a kushe ta domin Allah ta'ala shi yayi wannan halitta kuma yin hakan shi ya kamata a yi ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir yanzu wanda ya halitta bai san me ya kamata halitta ba in kaga wani yayi tsawo ka rinka mai kallo kana cewa yayi tsawo da yawa bai halitta ba ina ba zan fahimta ko kaga wani wada ka mai dariya shi ma bai halitta ba lalle ba mamaki yayi wani abu da zai baka dariya yanzu aikin shi ne baka dariya ba halitta bace ina ba dan fahimta wannan ku bambanci ko kuma ya zama to a mutum ne ga yanayin halittar shi kuma yazo yake wani abu daban wannan abu ne yasa ka dariya to zuwa bai zama laifi ba ko kuma wasu dabi'u na shi wannan da amai dariya akan su bai zama wannan ba ina ba dan fahimta to amma a ce mutum ya kalli mutum haka nan kawai dariya wannan bai halatta ba wallahi a'lam tambaya ta karshe akwai wasu surori na musamman da ake karantawa a Shafa'i da Witri kowace sura ka karanta babu laifi amma an samu daga cikin magabata akwai hadisi da yake nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana karanta suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la a Shafa'i da Witri akwai wasu riwaya kuma karanta ne yake suna qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas amma da za ka karanta izaja yayi ko bai ba yayi amma wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani kawai zai zo yace bai yi bane yayi kawai dan asaba to ba son mutum duk abinda zaka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko gardama ta kama in kana da gaskiya eh hakuri Allah ta'ala zai sa zai baka gida a farfajiyar aljanna to ba wai wani ya zo da wani abu sabu wani zai zo da wani abu ya ce akwai aya da ta haramta babu to za mu yi kayan mu akwai hadisi babu za mu yi kayan mu ba aya ba hadisi amma ka sa wa mutane me amfani sa ba mutane bai da wani amfani والله اعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار مر صلافيا daga cikin Allah ka ba su lafiya wanda suka riga mu rasul Allah ka yafe musu da rasul mun ta zo ku samu cikar imani kamar yadda tara mu anan ya Allah ka yafe mana zurban mu tara biya aljanna bukatun mu na alheri ya Allah ka biya mana dukkanin shari ya Allah ka kare mu ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ramana mai albarka wannan ka sata mu kasashe musulmi gabaki daya ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك التوفيق والإخلاص والسداد في القول والأمل اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين